cikin kwanakin nan rayuka da dama ne masu kasalwanta a wasu jihohin Najeriya sakamakon tashi-tashi hankulan da akan samu da sautari ka rikide koma fadin kabilanci ko na addini lamarin da kan ma jawo asarar rayuka da kuma dukiya jihar Adamawa na mako cikin irin waɗannan jihohi kuma don magance wannan matsalar ce ma yasa hadakar majalisar kungiyoyin addinin musulunci ta Muslim Council da kuma kungiyar kristocin Najeriya rashin jihar shirye wurin taron sirri na gano bakin zaren samun fahimta juna a tsakanin mabiya addinan biyu amma dai wajen wannan taro an ko tabo batutuwar dama da ke ma jawo irin waɗannan tashi-tashi hankula malam sahabu magaji shine shugaban majalisar haɗin kan musulmi a jihar ta Muslim Council yace a taron nasu sun tattauna ne kan matsalolin da ke tasowa yanzu da ma kan danganta da addini
wala abinda muka tattauna mun tattauna ne matsalolin da ke fuskantar mu a wannan ƙasa ta mu musamman ma jihar Adamawa abubuwa ne wanda duka kukun sani cewa ana tashi-tashin hankula nan da can kuma tashi-tashin hankula nan sukan faru ne da sunan kabila da kabila ko kuma manomi da makiyayi amma daga baya sai a ja juya shi mai da shi addini alhali kuwa ba addini ba domin dukkan addinai guda biyu ba wanda baya noma kuma ba wanda baya kiwo to don haka mun fahimci cewa rudani ya kurmake su a kawo kasan nan watakila ko wani abu boyayye wanda mu ba mu sani ba to don haka muna son mu tabbatar da al'umma Allah ne ya kaddara ya ajiye mu a kasan nan tare kuma ya rayar da mu shekaru dubbai muke zaune a kan din to kuma dole ne mu ci gaba da zama domin Allah ne ya ajiye mu anan ba dabaran mu bane ba wayoyin mu ba to don haka duk mutumin da yake so ya kawo rikici na kashin kansa ya tsaya danganta shi da addini muna son mu nuna masa bai isa ba domin mu ma mun san abin da yake nufi ba zaman lafiya yake nufi ba
to ko tasiri wannan taro ke da shi wajen samar da zaman lafiya a jihar Bishop Stephen Damanza da ke zama sabon shugaban kungiyar Kiristoci ta Najeriya kan rashin jihar Adamawa yace dole jama'a su fahimci muhimmancin zaman lafiya
muna fata dai Krista da musulmi musamman a Adamawa state su gane cewa mu fa zaman lafiya ne muke so Krista suna so zaman lafiya musulmi suna so zaman lafiya kuma zaman lafiyan nan ba aiki mutum daya bane dukkan mu ne gabaki daya musulmi da Krista don dukkan mu ubangiji Allah daya muke bautawa so ba wani bambanci so kamar yanda muka iya mu zauna shugabanin musulmi da kuma shugabanin Krista muka iya mu zauna mu yi tunetune akan abubuwan da su kawo mana salama da kuma zaman lafiya samu haka muna so membobi masubi Krista da kuma addinin musulunci suma su hada kai don mu girma da kasa mu tare musamman Adamawa state
ana ma dai sa ran wannan taro da ke ma zama irin san da farko zai ko taimaka wajen shawo kan bambance-bambancen kabilanci ko addini a jihar Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.